da da down down da da down down da da down down da da down down. It's like kind of blue. It's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue. It's a kind of blue. It's a kind of blue. It's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue. It's a kind of blue. It's a kind of blue, swallowing my mind. It's a kind of blue that bows my head and keeps my hands tied. If I don't sleep, I lie restless in bed. When I do, the object of my dreams is darkness. Walking through this myriad of blank images doesn't break me from this deep, monotonous, mysterious limbo that I'm victim in. I just cannot escape. Take my hand, oh kind of blue, you make my world so bright. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue, it's a kind of blue. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue, it's a kind of blue. Shut my eyes so I can't see, turn my back so I can be party to this non-entity. I'm doing time in my own mind. Kind of blue, you are not kind. So help me from falling. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue, it's a kind of blue. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue, it's a kind of blue. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. It's a kind of blue, it's a kind of blue. It's a kind of blue, it's a kind of blue, yeah. Da 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 da